A yayin da ake sa ran fara jigilar maniyata aikin hajjin bana daga Najeriya zuwa kasar Saudi Arabia a ranar 21 ga wannan wata da muke ciki, hukumar jin daɗin alhazan Najeriya na ci gaba da ɗaukar matakin dakile duk wata ciwa-ciwa daga jami'an ma'aikatar alhazan a matakai daban-daban na Najeriya. A baya dai an sha samun irin wannan matsala musamman a wasu jihohin Najeriya. Alhaji Umar Bala babban jami'i ne a hukumar jin daɗin alhazan Najeriya da ya zo nan jihar Niger domin gudanar da wani taron bita ga ma'aikatan hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger.
To kamar da kullum muke faɗi, ita shi aikin haji amana ce. Duk alhajin da ya biya kuɗinsa don ya zo ya aikin haji wajibi ne, hakkinmu ne, hukumomin alhazai na jihohi da hukumar alhazai ta ƙasa, mu tabbatar da cewa alhajin nan ya yi aikinsa. Idan wani mai aiki ma'aikaci ya noke ya bai yi abin da ya dace ba, akwai amana a kansa.
To gwamnatin jihar Niger ma ta ce a bana ta ɗauki matakin toshe duk wata kafar aikata ba daidai ba a hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger domin kauce ma aukuwar irin abin da ya faru a shekarar bara. Alhaji Tanko Baba Ahmad shine mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin addinai.
Abubuwan da suka faru don an zauna an dibayya, me yasa har haka ta faru? To an gano dalilan, kuma gane dalilan suka ɗauki matakin cewa to tunda haka aka yi yasa irin haka ta faru, to ba za a sake haka ba. Duk wani abin da ya shigo yanzu a tura ma NACOM direct ba tare da irin yadda ake yin shi shekaru da suka wuce har aka samu matsala irin wanda aka samu last year ba.
Sakataren jin daɗin alhazan jihar Niger Alhaji Shehu Barwa Beji ya yi ƙarin haske akan matakin da suka ɗauka akan wannan matsala.
A yanzu ma da ake yanzu na haka akwai matakai wanda mun tabbatar kagbana maimakon mu ba APOs ɗinmu, maimakon mu ba su da sitai suna yawo da su suna rajistar mutane bana ba ba kwa rasi cewa da sitai suna ƙarƙashin mu nan. Invoice ne kawai za su bayar a can, bayan invoice sun fili sun zo nan mu muke ba da sitai a nan. Sannan batun har yanzu muna controlling maganan babu cash, ba a bada kuɗi cash sai dai a kai banki.
Kawo yanzu dai hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger ta ce kimanin kujerun aikin haji 2000 ne kacal ta sayar daga cikin kujeru 3,546 da hukumar jin daɗin alhazan Najeriya ta baiwa jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.